الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya yau juma'a haka ne ko haji babbar rana yau 7 ne ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da ainihin 7 ga watan 3 hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqurani mai girma idan ba manta ba je mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 70-87 cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a yau zamu tashi a farkon aya ta 88 me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
zai kammala wannan sura da irin abun da ya bude surar da ita waɗannan ayoyi da zamu karanta sune ayoyin ƙarshe na wannan sura Allah ce fa amma in kana min al-muqarrabin shi wannan wanda ya mutu kamar inda muka karanta jiya wanda za a zo a zare ran shi wanda Allah yake cewa fa laula in kuntum ghayra madini tarji'unaha in kuntum sadiqin to bayan Allah ya gama wannan magana ga duk wanda ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala duk wanda aka karbi rayuwar shi Allah ce fa amma in kana min al-muqarrabin amma in ya kasance daga cikin al-muqarrabin makusanta wanda Allah ya ce musu wasabiquna sabiquna a farkon sura din kuntina ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin to duk wanda ya mutu duk wanda ya koma ga Allah duk wanda ya rasu sai Allah ya ce fa amma in kana min al-muqarrabin amma in ya kasance daga cikin al-muqarrabin makusanta a wurin Allah farahun to sakamakon da zai samu shine hutu dan hutu na hakika shi ake samu a gidan aljanna a nan duniya kan babu maganar hutu ba wanda zai ce yana hutawa a duniya sai dai ana maleji komai kudinka komai mulkinka komai daukakanka cikakken hutu a duniya babu shi domin duk yanda kake da iko ko kake da mulki ko kake da dukiya ko kake da matsayi wata ran sai ka ji ka gaji wata ran sai ka yi rashin lafiya wata ran sai ka ji bacin rai wata ran sai an dame ka to duka waɗannan ababan kuma aljanna babu su aljanna babu gajiya babu ciwon kai babu zazzabi babu typhoid ba malaria ba basir ba ulcer ta kirji ko kwarsa ta ciki wacce bata tashi sai da azumi to duk wannan babu su a aljanna to Allah ce farahu hutu shine abin da mutum zai samu waraihanu da wani irin arziki mai dadi arziki mai dadi ma sai a gidan aljanna arzikin duniya ko yana da dadi kuma yana da matsaloli shi matsaloli ta kowane bangare matsaloli a dame ka arzikin ma kan shi ya dame ka ka ji bacin rai kai hasara ka ji bacin rai za a kulla wani abu abin kaman bai yiwu ba jinin ka ya hau jinin ka ya sauka duk saboda damuwa na duniya idan arziki ya yawa to kuma damuwa zai yawa wani damuwan da mai arziki yake da shi na zuciya in an kasa shi 100 talaka ko guda 1 bai da shi akwai wanda ba zai iya bacci ba ma sai ya sha magani, in kana magana da su za su gaya maka. To shine Allah ce wa raihanun, da wani irin arziki mai dadi, wa jannatu na'im, da kuma aljanna ta ni'ima, aljanna ta holewa, aljanna ta shanawa, aljanna ta jin dadi, shine wa jannatu na'im, wanda gaba ɗayan ta ni'ima ne. Ka gaba yanda za ka samu cikakken ni'ima kuma a duniya, sai dai ka samu abin da ka samu. To Allah sai ya ce wa amma in kana min ashabil yamin, amma in mutun ya zanto yana mataki na biyu ne, a daraja ta biyu, yana daga cikin ashabul yamin, waɗanda za a ba su littafin su a hannun dama, to fa salamun laka min ashabil yamin, amincin Allah ya tabbata a kanka ya kai wanda aka ba shi littafi a hannun dama. Wancan an ce da shi farahun wa raihanun wa jannatu na'im, saboda su ne yan first class VIP. To sai kuma waɗannan da ka suka zama ashabul yamin, sai aka ce da shi fa salamun laka, amincin Allah ya tabbata a kanka. Duk da haka ne shi ma ya more, dan Allah ya ce amincin shi ya tabbata a kanka, mala'iku su ce amincin Allah ya tabbata a kanka. To wannan ma ba karamar ni'ima bace ba, duk wanda aka gaya mishi wannan to ya tsallake jahannama, shine ma'anar fa salamun laka min ashabil yamin. Sai Allah ya ce mi
wa amma
Allah cewa amma in kana minal mukazzibin, amma in ya kasance kuma daga cikin almukazzibina, masu ƙaryatawa, masu ƙaryata manzanni, masu ƙaryata alqur'ani, masu ƙaryata hadisai, masu ƙaryata sahabbai, masu ƙaryata gaskiya, idan mutun ya zama daga cikin almukazzibina kuma ad-dallin batattu, da duk wanda ya ƙaryata qur'ani ya bata, haka duk wanda kuma ya yadda da qur'ani amma ya ƙareta hadisai shi ma ya bata, ya banu, ya lalace, ya tabe, wanda shine halin da waɗansu suka tsinci kansu a ciki, masu karatun Qur'ani suna kiran kansu da Qur'aniyun, in ba ruwanmu da komai sai Al-Qur'ani. Tuna daga cikin kuskuren da duk mai irin wannan aqida zai fada a ciki, idan ka ce ba ruwanka da komai sai Qur'ani, to fa za ka ga sun zauna suna tafsiri, ana jin baki suna fassarawa, kuma har shi mai fassarar yana ƙarin bayani. To zai ƙarin bayanin waye sashe? Domin ƙarin bayanin da annabi shine hadisai alaihi salatu wassalam, sai ka ce a banda Qur'ani annabi bai faɗi komai ba, ya za a aiko malami ya karantar da ku baya muku ƙarin bayani? Dan Allah hankali zai yi, ko malami idan ya rubuta handout a makaranta ya baku, idan ya zo na karanta muku ai kuna rike da shi kuma yana ƙarin bayani, duk wanda ya makaranta sa wannan abu, ko littafin mutum ya rubuta ya bayar ana dubawa yana karantawa, dole kuma yana ƙarin bayani. To sai aka ba wa annabi zo da Al-Qur'ani alaihi salatu wassalam, sai kace bai ce komai ba, iya Qur'anin kawai karanta mutane, babu mai hankali ma da zai dauki wannan magana. Idan mutum yace shi Qur'ani kadai ya yadda da shi, to bai kamata yi ƙarin bayani a wurin fassarar Qur'ani ba, in aka ja Qur'anin ma bai halatta ya fassara ba, dan waye ce ya Hausa? To saboda haka wannan aqida ce ta halaka, kuma aqida ce ta bata. Duk ibada Qur'ani yakan zo da shi a dunkule. Allah sai ya ce wa atimul hajja wal umrata lillahi, aikin hajji da umra cikakken ya ake aikin sai da annabi ya koya wa sahabbai, yace khudhu anni manasikakum, sannan Allah ce wa aqimus salata wa atuz zakata, ku yi sallah ku bada zakka. Ya ake sallah sai da annabi ya koya wa sahabbai, practically ga yanda ake sallah, kuma yace musu ƙarin bayani. Idan Allah ce ayi azumi, kutiba alaikumus siyamu, ya ake azumi sai da annabi ya bayani a cikin hadisai. Qur'ani yakan kawo abu ne a dunkule, hadisi kuma sai ya fadada shi. Saboda haka aqidan cewa Qur'ani kadai muka yadda da shi, wannan aqida ce ta halaka, Allah tsare mu da ita. Allah ce wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin, amma idan ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa kuma batattu, fa nuzulun min hamim, to garan da za a masa kamar liyafa da za a shirya masa na abinci shine min hamim zai fara ne da wani irin ruwan zafi tafasashe wa tasliyatu jahim sannan za a shigar da shi wutar jahannama kuma a kona shi shine tasliya zai shiga kuma za a toya shi zai konu da wutar jahannama Allah kiyaye na daga cikin masu karyatawa dama akwai karyata qur'ani akwai karyata hadisi akwai karyata sahabbai sahabban annabi alaihi salatu wassalam zamu karanta a sabon surar da zamu shiga zamu yi bayanin darajar sahabbai filla filla daki daki amma imani da sahabbai wajibi ne duk wanda ya yarda da annabi bai yarda da abokan shi ba to bai yarda da annabin ba ba yanda za a ce ka rayu a duniya baka da aboki kwata kwata ba zai hede in ba a duniya ka rayu ba an gane ko ba yanda za a yi kana malami a ce baka da dalibai annabi shekara 23 yana wa'azi kuma a ce bashi da dalibai zai yi ba mai hankalin da zai karbi wannan abu to daliban annabi su ne sahabbai Allah ya kara musu yadda Allah ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin lallai wannan fa shine alhaqqul yaqin wato gaskiya wanda yake ne yaqini dama matakai akwai yaqini shine abin da ka gamsu da shi a zuciya 100% baka shakka sai ce ka samu yaqini to inna hadha lalle wannan bayani lalle wannan alqur'ani lahu haqqul yaqin tabbas shine gaskiya ne yaqini shine cikakken gaskiya wanda babu kokonto a cikin shi to duk ababan da aka fada abin da ya kamata mutum ya zanto yana da yaqini na lalle akwai rayuwa kuma akwai mutuwa akwai hisabi bayan mutuwa akwai kuma haduwa da Allah za a hadu da Allah kuma zai tambayi kowa kan abin da ya aikata shi sa Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi a cikin Musnad hadisi na Hasan Abdurrahman ibn Abi Layla yake bada labari yace ra'aytu shaykhan abyadu ar-ra'si wal lihya ala himarin yace naga wani tsoho wani dattijo wanda yake da farin gashi bi ma'ana furfura kenan yace kanshi yayi fari gemun shi ma yayi fari bi ma'ana shekaru sun cin masa kenan dattijo ne sosai ala himarin akan jaki yana tafiya wa huwa yatba'u janazatin yana bin wata janaza an dauko za a je makabarta yace fa sami'tuhu yaqulu sai naji wannan tsohon yana cewa haddathani fulan bin fulan wani dan wani ya bani labari sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace da ni yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da Allah to Allah ma yana son haduwa da shi wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu duk wanda kuma yake kyaman haduwa da Allah duk wanda bai kaunan haduwa da Allah to Allah ma bai son haduwa da shi to dai karanta wannan kala fa kabbal qawmu yabqun sai jama'an da ke bin wannan jana'izan suka fara kuka kowa yana kuka faqala sai wannan tsohon yace mayu bikikum me yasa ku kuka faqalu suka ce inna nakrahul mauta gaskiya muna kyaman mutuwa ba ma son mu mutu to ai duk wanda bai son mutuwa bai son haduwa da Allah kenan wannan hadisin naka ya tayar mana da hankali ka ce duk wanda ke son haduwa da Allah Allah na son haduwa da shi inji annabi duk wanda baya son haduwa da Allah kuma Allah ma baya son haduwa da shi to ashe mu da muke ainihin kin mutuwa muna tsoronta lalle Allah baya son haduwa da mu kenan mun shiga uku kala sai ce laysa zaka wannan ba shine abin da ake nufi ba kowa yana tsoron mutuwa kusan kowa yana kyaman mutuwa hatta annabawa annabi Musa alaihi salam ya zo a cikin hadisin Bukhari da an aiko mishi mala'ikan mutuwa yazo ya dauki ran shi yace ina ba za ta yi ba sai da su annabawa sai annabi izinin su ba irin zuwan da ake mana ake musu ba ke sa ko mala'ika Jibril da yazo daukar ran manzon Allah alaihi salatu wassalam sai da ya nemi izini yace an turo ni an ce lokaci yayi in ka bani dama na dauka in baka bani dama ba na koma wani ce ina ma ni ne ta dan kara min sati biyu. To sha Annabi Musa alayhi salatu wassalam yace gaskiya shi kan lokaci bai ba bai shirya ba. Mala'ikan nan yayi hakuri ya koma. Mala'ika ya je cewa Allah ka tura ni wajen wani bawanka da baya son mutuwa. Yana Annabi amma yana tsoron mutuwa. Sai aka ce da Annabi Musa ya kama gashin wuyar ragon shi, irin ragon da ke da gashi din nan a wuya. Idan ya kama gashin da hannun shi, iya adadin gashin da ya kama, to kowane kwaya daya an ba shi shekara daya, an kara mishi. Aka Annabawa kenan ko? Adadin gashin da ya kama kowane kwaya daya an mishi karin shekara guda. Sai Annabi Musa ya ce, to idan kuma gashin ya kare fa ya za a yi? Aka ce shikenan sai ka tafi. Yace to ai duk ɗaya ne ma, tun da ko an kara min za su kare, gwanna ma a dauka yanzu. To shi Annabi da aka zo mishi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi lokaci yayi, an baka zabi ko ka tafi ko kuma a dan kara ma lokaci. Annabi yace fil mala'il a'la, yace yana so a dauke shi ya tafi cikin ainihin manya manyan abokai ne madaukaka, fil rafiqil a'la, fil rafiqil a'la, wato yana so ya tafi wurin abokan shi annabawa da suke sama, suke aljanna, da manya manyan abokan shi mala'iku, irin su mala'ika jibrilu. To a takaice ne shine wanda baya son mutuwa dabi'a ce ta dan adam. To sai shi mutum yace walakinahu idha hudral maut, abinda ake nufi dan aka halarto ma da mutuwa, a lokacin da mutuwan tazo, to dan aljanna so yake ma dauki ran shi. Amma idan mutum ba dan aljanna ba kuma tsoron mutuwa hankalin shi tashi, wani ma ya ta ihu, amma ku ba za ku ji ihun da yake ba. Saboda Qur'ani Allah ya ce walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al hariq, inda za ku ga lokacin da mala'iku ke zaran ran kafiri suna dukan su a fuskokin su da bayan su, mala'iku na ce da su wa dhuqu adhab al hariq, ku dandane azaba mai kuna. Gashi mala'iku suna dukan mutum amma ku ba ku gani, shi kadai san me yake ji. Shi sadai kaga mutun ya mutu kaman bacci, ba shike nuna cewa wai shike na dan aljanna bane ba, saboda abu ne dake gaibu. Daga kafiri ma ya mutu normal, babu wani damuwa, kaman bacci ya dauke shi. To wannan in kace kawai kaga mutun ana hira da ita kawai sai ta rasu irin aljanna, ba haka bane ba, abu ne gaibu, babu wanda ya san me ya faru. Wanda yake kuwa kafirci ma zai iya mutuwa a haka, ya kwanta bacci shike ne ya zarci. To a takaice dai abinda wani fa a wurin tafsiri cikin azumin nan, a cikin azumin nan ana wurin tafsir har ya daga hannu yayin tambaya, aka ba shi amsa, wallahi kafin a gama tafsirin ya rasu a wurin da yake zaune cikin wannan Ramadan din. Ya zo din tafsiri, ana wa'azi ana wa'azi har ya haka, ina da tambaya, yayin tambaya mallam ya ba shi amsa, aka ci gaba. Ashe yayi ban kwana da duniya ne, kamar ku yake wa tambayar ba. Allah ya sa mu cika da imani. To shi da sai wannan dattijo ce Allah ya ce fa amma in kana minal muqarrabin fa ruhum wa rayhanum wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim in hadha lahu haqqul yaqin. To a wannan lokacin ake gane cewa mutum na kaunan gamuwa da Allah ko kuma baya kaunan haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai aya ta karshe mai Allah ya ce wannan mun karanta irin ta jiya, Allah ya ce fasabbih, kai tasbihi bismi rabbikal azim, da sunan ubangijinka mai girma. Kamar yadda na faɗa jiya, hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Abu Dawud, a cikin sunan da Ahmad ibn Hanbal, a cikin Musnad da Imam Hakim da Baihaqi da Abu Dawud at-Tayalisi, duk da hadisin wa fi sanadihi maqal fi sanadihi da'af, cewa da aka sauko da wannan ayan, Annabi ya ce da sahabbai ij'alu fi ruku'ikum, ku sanya wannan ayan a cikin ruku'u, ma'ana fasabbih bismi rabbikal azim, sai ku ce subhana rabbiyal azim. Da aka saukar da suratul sabbi kuma sabbihisma rabbikal a'la, sai ya ce ij'aluha fi sujudikum, ai ku ce subhana rabbiyal a'la, ya halatta kace subhana rabbiyal azim, ya halatta kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, haka nan subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tasbihi ya tabbata daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari. Annabi yace alaihi salatu wassalam, kalimatani, kalmomi guda biyu, khafifatani ala lisan, wadanda suke da saukin fada akan harshe, ba su da wuri yawa, amma saqilatani fil mizan, amma suna da nauyi a cikin sikeli ranar gobe kiyama, suna da nauyi a wurin ma'auni, kuma habibatani ila rahman, ababan kauna a wurin Allah subhanahu wataala. Wadansu kalmomi ne guda biyu, ga su ba su da nauyi a harshe dan ba su da yawa, ba su da wahalan fada, kuma suna da nauyi a wurin ma'auni ranar gobe kiyama. Sannan kuma Ubangiji yana kaunan yaji ana furta waɗannan kalmomin. Annabi ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, Allah na so yaji ana maimaita wannan kalma, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. A yau maimaita wannan kalman kalmomi ne da Allah ke son su. Imam al-Bukhari da wannan ya rufe sahihul Bukhari, shine hadisin shi na ƙarshe a cikin Bukhari, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nan shine aya ta ƙarshe a suratul Waqi'a, abinda mu karanta ne da Allah shi ba mu lada, inna makai kuskure kuma Allah ta'ala mana afwa. Allah haɗa mu da dukkanin alkhairi da albarka da yake cikin suratul Waqi'a, ya ainihin sa mu shiga aljanna, wazamo cikin wasabiquna sabiqun, kai sai zamu shiga cikin suratu al-hadid. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma bis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Wannan sura sunanta suratul hadid. Suratul hadid malamai sun tattauna cewa wannan sura makkiya ce ko madaniya, bisa ga zance mafi karfin dalili sura ce madaniya, bi ma'ana ta sauka bayan hijira, ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya ainihin koma garin madina da zama, a lokacin aka saukar da wannan sura suratul hadid. Kamar yadda muka fara, in aka ce sura makkiya ce, ta sauka ne kafin annabi ya hijira, ko a ina ku ta sauka. In an ce kuma sura madaniya ce, ma'ana ta sauka bayan an koma madina. Wannan sura tana da ayoyi 29, kuma tana da ayoyi dogaye, shi yasa ayoyin nata suka zama ba su da yawa. Ayoyi ne masu tsayi, ba irin ayoyin Ar-Rahman, irin su ayoyin Wat-Tur, Wan-Najmi da su Idha Waqab. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, kamar yadda Allah yake bude kowace sura da wannan, haka ya bude wannan sura ma da bismillahir rahmanir rahim, in banda suratul Tauba ko suratul Bara'a. Sai Allah ce subbaha lillahi ma fi samawati wal ard, duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa, subbaha lillahi, suna tasbihi ga Ubangiji, suna tsarkake Ubangiji. Wannan abin da muka karanta na subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, mala'iku suna yi, aljanu suna yi, dabbobi suna yi, tsirrai ma suna yi, da bishiyoyi, da duwatsu, da komai suna subhanallahi, subhanallahi, suna tsarkake Ubangiji. Ke sa dan adam ko ya bauta wa Allah ko kada ya bauta mishi, sauran halittu suna bauta wa Allah. Halittun da suke bauta wa Allah sun ninninka waɗanda suka kafirce mishi. Ke sa Allah bai damu ba, ke sa ibadan mai ibada ba zai amfani Allah ba, haka kafircin mai kafirce ba zai cutar da Allah ba, sabon mai sabo ba abin da ya damu Allah da shi. Idan kai nagari dan kanka, in kai akasin haka ma dan kanka, shi Allah baya karuwa dan an bauta mishi, baya raguwa kuma dan an kafirce mishi. Shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace inda a ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Inda duk mutanen duniya tun daga annabi Adam har zuwa karshen duniya a tara mutane kaf ya zama zuciyarsu yana kan zuciyar wani bawa da yafi kowa tsoron Allah, a ce zuciyar kowa irin zuciyar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama, to hakan fa ba zai kare Allah da komai ba, ba abunda Allah zai samu. Sai ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an. Inda a ce kuma duk duniya tun daga kan annabi Adam a taro mutanen da suka mutu a hado da waɗanda za a aifa daga yanzu har tashin duniya, a ce kowa ya zama irin Fir'auna, sai annabi ya ce Allah ya ce ma naqasa zalika min mulki shay'an, hakan ba zai rage komai a cikin mulkin Allah ba. To sai Allah ya ce subhana lillahi ma fis samawati wal ard, wannan kadai ya ishi Allah, duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa yana yi wa Allah tasbihi, suna bauta wa Allah. Ke sa Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Babu wani abu da ke cikin sama da ƙasa face yana sujjada ga Allah, yana tasbihi ga Allah, sai dai ba kwa fahimtar ya tasbihin nasu yake, dan ba kwa ji. Akuyarka tana kwance tana subhanallahi kama kar sallan asuba, ina fata an gane. Kana kiwon kaji suna ta subhanallahi, kai kana sabon Allah. Idan kana noma shukan shukan da kai tana ta tasbihi, an gane ko? To haka abun yake, duk wani abu Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaika wa hum dakhirun. Duk abun da ke cikin sama da ƙasa da mala'iku da ke sama suna yi wa Allah sujjada, suna kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ke sa annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, ya ce akwai wani dutse a garin Makka wanda wannan dutsen kullum in zan wuce sai ya min sallama, ya ce har yau na san wannan dutsen, har annabi ya koma Madina ya dawo Makka ya san inda dutsen yake, amma bai nuna wa kowa dutsen ba. Saboda me? Saboda kare tauhidin mutane. Inda an san wannan dutsen da an yi tsiya, wani ya je aikin Makka a can zai tare, wallahi ba zai je Ka'aba ba, zai ce wannan dutsen a wani albarka ne, nan za a yi addu'a. To annabi bai nuna kowa dutsen ba, saboda ya kare tauhidin mutane, sai a ji ana shirka a wurin. To abin da yasa, saboda kasancewa lallai duwatsu suna magana, bishiyoyi suna magana, dabbobi na magana, kowa da kowa, duk abu halittar Allah yana magana. To cikin wannan maganan kuma yana yi wa Allah tasbihi, har sujjada ma suna mishi subhanahu wa ta'ala. Allah ce wa huwa al-azizu, Allah shine al-aziz, mabuwayi gagara misali, wanda ba abin da ke gagaran shi, wanda yake da cikakken izza, walillahi al-izzatu jami'an a cikin wata aya, a wani gu kuma yace walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin wa huwa al-azizu. Allah shi yake da cikakken izza, yake da cikakkiyar buwaya, alhakimu shine mai hikima, gwani na gwanayi, mai tsara komai yanda ya dace. Duk abin da Allah ya tsara haka abin ya dace, ba za ka ce akwai bukatar a gyara wannan ba. Idan ka kalli sararin samaniya, ba inda ake bukatar a gyara. In ka kalli rana da wata da taurari, yanda Allah ya yi su din haka ya kamata a yi su, ba wanda zai ci gyaran Allah subhanahu wataala. Al-azizu, Allah shine mabuwayi, ba abin da ke gagaran Allah. Kaga kangararre wanda ya kangare ya gagare kowa cikin sakan dai Allah ya ladabtar da shi, da ya dora masa rashin lafiya shikenan. Kaga zuwa na gaida shi yana kwance, ba ya iya komai, duk ta'addanci da takadiranci ya kare. Ko ba kaga an kamo shi an sa masa anka, da fa shi gagare kowa a gari, kowa na tsoron shi, yau gashi nan an sa mishi anka. Ina fata an gane, ai kuna gani in an kawo yan ta'adda sai su zama abun tausayi, duk ta'addancin da yake yanzu kuma ya zama gashi ne yana bada hakuri. To Allah shine al-azizu, mabuwayi gagara misali, al-hakim sannan mai hikima. Lahu mulku samawati, Allah shi yake da mulkin samai wal ard, da mulkin kasa. cikakken mulki na Allah ne subhanahu wataala. Kamar yadda muka faɗa jiya a wurin tafsiri da daddare, ba wanda ke da cikakken mulki. Idan kai kansila ne, iya mulkin ka shine ward din iya anguwan da kake kansila, kuma baka da cikakken mulki dan kana tsoron wanda ke sama da kai. Idan kai chairman ne na local government, iya local government ɗinka ne, chairman ɗin Gombe bai da iko da kwami, bai da iko da ako. Idan kai gwamna ne, iya jahar ka ne. In kai gwamnan Bauchi ne, iya Bauchi ne ikon ka. In kai gwamnan Adamawa ne, iya Adamawa. In kai gwamnan Gombe ne ma haka, ko Sokoto ko Lagos ko Enugu, iya wannan jahar kake iko da shi, baka da iko da jahar wani gwamna kuma. Kai duk rashin kunyan ka iya jahar ku ne, jahar wani bayan da ka iya da su. Idan kai shugaban kasa ne, iya kasar ka ce, baka da iko da kasan wasu ko da taku ɗaya ne, kuma baka da cikakken mulki dan shekara takwas za ka yi, dole ka sauka. Ko ka sauka, ko a sauke ka, ko ka mutu, dama ɗayan uku ne. In ma ka sauka da kanka, ka yi resign saboda wasu dalilai, ko kuma ya zamo an sauke ka ta hanyar ƙuri'a, ko an yi impeaching ɗinka, ko a yi juyin mulki. Allah ya kiyaye. Haka ne ko? ‘Yan Najeriya ba fatan juyin mulki suke yanzu, ba wanda ya ce amin. To mu dai ba ma kira da a yi juyin mulki, muna dai ba da misali ne. Abu na hudu, abu na uku, ko kuma in ma ba a yi wannan ba duka, shine ka mutu. Dama daga cikin saukan ko rashin lafiya, ko ka yi design, ko tenuwan ka yi kare, ko a sauke ka da ƙuri'a, ko a yi juyin mulki, ko a impeaching ɗinka. Na uku shine ko ka mutu. Ina fata kun gane. Shi yasa har na ba da misali da Fati Musa jiya, wata ainihin mawaƙiya 'yar Kano, da nake ta haka shi ma gado na mulki. Sai ake mun sani, ko ma ta yaya ka haushi wata ran komai tsawon zamani, dole a sauke ka, ko ka sauka a sake baiwa wani. To in ma ba haka ba, mutuwa ba ta kyale wani da wani, sai ka wuce ka, ban ba a yi ba. Rayuwa tana faruwa ko? Wucewa take, kamar ba a yi ba. Gaskiya ta faɗa, Allah ba ta lada. To ka'ida ne haka, ko ka mutu, ko a sauke ka, ko duk sai dai ka bar gadon mulkin. Idan kuka kalli Najeriya fa, nakan ce muna da cikakken wa'azi game da mulki. Cikakken wa'azi dan Najeriya yana da shi. Idan ka ɗauki fawa irin na janar Abacha, Allah mishi rahama, yana cikin mulkin Allah ya ɗauke shi. Mulki kuma na soja ba na demokuraɗiyya ba, wanda idan ya farka daga bacci ya dikiri shikenan, ya ce kaza doka ne ta zauna, ba wani kotu, ba wani majalisa, kowa ya yarda. Shi yasa soja zai farka ya ce ya bada jaha kaza, kuma ta zauna. Amma ƴan demokuraɗiyya ba za su iya bada jaha ba, saboda rikicin da ke ciki. Amma yana da wannan cikakken ikon, ana ma shirin ta zarce, Allah ya zarce da shi zuwa kabari. Alhaji Musa Yar'Adua yana cikin fadan shugaban kasa, mutuwa ta ɗauke shi. Akwai wa'azi sama da wannan? Ka ɗauki sarakuna, lamirin Adamawa, Allah ji kanshi, sai da ya shekara sama da 50 yana mulki, yana sarauta, amma ya koma ga Allah. Ga takawa, Alhaji Ado Bayero, san Kano, mai dala da goron dutse, shekara 50 da wani abu yana mulki, wanda da an ce Ado Bayero muttafaqun alayhi kenan. An gane ku? Amma haka ya koma ga Allah, ya zama tarihi babu shi. Ko a Gombe ka ɗauki Jamus sarki shehu, Allah ji kai da rahama, kalli gidan da yake ginawa amma bai karisa ba, Allah ya ɗauke shi. Wannan aya ne, ina fata an gane. To komai mulkin mai mulki sai ya tafi, kowane irin mulki. Sannan ka kalli waɗanda suke mulkin kuma sun sauka, suna raye, sun zama ƴan kallo, maganarsu ba aiki da ita. Ubasanjo sai ne ya rubuta wasiƙa, ya zage wanda zai zaga, amma ba shi da ikon komai. Haka duk kujeran da kake kai kare na mutane, za ka sauka kuma mutanen suna nan a gabanka, wani ya ɗura maka asha. Wallahi bayan da ka iya, ka zo ta'aziyya ko ɗaurin aure, matasan nan kwarawa, wani ya zazzage ka, wallahi bayan da ka iya da shi. Saboda ka bar mulkin, babu jiniya, babu jami'an tsaro, babu kowa. Shi yasa gwandama ka bi a hankali. To Allah shine yake da cikakken mulki, lahu mulku samawati. Allah shi yake da mulki na as-samawat.
wal ard da kuma kasai dama mulkin sama kan dan adam bai da iko da shi ba wanda ke da iko ya ce ai ruwa saboda shi shugaban kasa ne babu shi ko ya ce rana kar ta yi zafi ba wanda ya sa to Allah shi yake da cikakken mulki ya kamata masu mulki su sani mulkin duniya na dan kankanin lokaci ne kuma mulki ne ma na je kana yi ka kana mulkin wani ya dura maka ashar ma a gidan redio ka rasa inda zaka kama shi ya buya har ka sauka ba zaka ganshi ba an gane ko opposition party su sauke ka su zarge ka su yi wane ne ba inda ka iya lahul mulku samawati wal ard yake yuhyi shi yake rayawa wa yumit kuma shi yake kashewa ba wanda ke da ikon ya raya ka ko ya kashe ka in ba Allah ba to shi kadai ya cancanta ka bautawa shi kadai kuma ya cancanta ka ji tsoron shi wannan ba karamin aya bane ba yuhyi wa yumit Allah shike bada rayuwa Allah shike bada mutuwa akwai wani sarki na Maruz da aka ce ai Allah shi ya kashewa shi ke rayawa wasu ya ce aje a kawo masa bayi guda biyu aka kawo ya dau takobi sai ya sare wuyan da yace kai kuma ɗayan je ka wai ya kashe ya raya aga mahaukaci to shine Allah yake bada labari a cikin suratul baqara yace alam tara ila allazi hajja ibrahima fi mulkihi afi rabbi an atahu allah almulka idh qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit annabi ibrahim yace da shi ubangiji na fa da nake cewa ka ji tsoron shin nan shi yake kashewa ya raya yace ai ni ma ina kashewa na raya ai kwadawa aje a kawo bayi guda biyu to da ya kashe daya yace daya tafi wai ya kashe ya raya annabi ibrahim sai ya sake bashi wani misali yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib to Allah nawa da nace yana kashewa ya raya tunda kai ma ka kashe ka raya a cewarka to Allah na shi ke fito da rana daga gaba kai ka muka fito da naka daga yamma mu gani Allah ce fa bintal ladhi kafar kawai sai ya gode kuma dan ba zai iya ba ba wanda ke da ikon fito da rana ko kawo duhun dare ko kawo alfijir ko kawo sanyi ko kawo zafi in ba Allah ba wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da cikakken iko shine mai iko akan kowa da komai duk wani mai iko Allah shi ke iko da shi shine almutasarrifu shine almaliku shine alqadir mai mulki mai sarrafawa almudabbiru mai jujjuya abubuwa wata biyu da ya wuce babu zafi ana sanyin hunturu wasu suna sa rigar sanyi haka ne ko baka ba yanzu kuma ana cikin zafi almudabbiru kenan ba wanda ya sai ce zafin nan ya tsaya kar ya zo sai mun gama azumi duk duniya babu shi wanda wasu ƙasa kuma suna azumin a cikin sanyi ba za ka fita ba ka sa rigar sanyi muna waya da wani jiya wajen karfe kaman ɗaya da wani abu na dare a gogon Najeriya yake ce min za mu yanke wayar nan zai tafi sallan asham sai na je na ce ina rigar sanyi na yake ne saboda a cikin ɗari ake suna azumi ba su ma san suna yi ba to kaga Allah kenan mu nan muna cewa ana zafi su can so suke sanyin ma ya ragu wani kuma ana saka tsakiya almudabbiru Allah shike da wannan abu shi yasa ce huwa ala kulli shay'in qadir Allah shike da iko akan kowa shike da iko akan komai idan ka je asibiti zaka tabbatar da Allah ke da iko kaga wani mara lafiyan da an riga an gama yanke kauna kawai sai ya tafi duk duniya ba mai hana shi tafiya ko to shine alqadiru din kenan ala kulli shay'in idan ya ga daman faruwar abu ba wanda ya sai hana in ya ce kuma abun ba zai faru ba wanda ya sai hana kaga wani yaya sun mishi yawa wani kuma yana neman aihuwa ya rasa yanda zai saboda Allah ne yake tsara abu kaga wani karfi ya mishi yawa wani kuma yana neman lafiya wani inda ana rage karfi ma sai ya rage ka ganshi kaman doki ko bashi da kosisi ga wani kuma ga kudi kuma ba lafiya aje India aje Egypt aje Germany aje Jeddah Allah yake ba da lafiya Allah sai ce huwal awwal
huwal awwal wal akhir wadh dhahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim
yace huwal awwalu, Allah shine na daya, shine na farko, wal akhiru shine na karshe, wal zahiru shine mabayyani, wal batinu shine koyayye. Waɗannan kalmomi guda hudu Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya fassara su a cikin hadisi. Yace Allahumma, a hadisin Muslim, Annabi dan zai kwanta bacci yakan yi wata addu'a mai tsayi, to a ciki ya fassara ma'anan wannan abu. Yace Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa wa munzila at-taurati wal injili wal furqan a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغرني من الفقر هكا النبي كرن تونا تو قبل دزان دوكا شيني يتشي اللهم أنت الأول يا الله كيني فرقو فليس قبلك شيء kafin kai babu wani abu. Allah shine na farkon farko, farkon ma da bai san farkon shi ba. Sai ce wa antal akhir, kai ne na ƙarshe, falaysa ba'daka shay'un, bayan ka babu wani abu. Saboda me Allah ce kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, komai zai mutu a bar Allah shi kadai kafin ya karata da mutane ko kisa shine na farko farko shine na ƙarshen ƙarshe in jarabi dan Usman baba Allah ya gafi da rahama. To kaga anan Annabi ya fassara al-awwalu ya fassara al-akhiru, to sai ya ce wa anta adh-dhahiru. Malamai sun masa fassara guda biyu, wasu suka ce adh-dhahiru shine mabayyani, bayyanan da komai yana ƙasa da shi, shine yake saman sama, daga shi babu wani abu. Saboda me idan kana so kaga komai ya zama kana saman wannan abu, haka ne ko ba haka ba? Yanzu idan misali mutane suna da yawa, ka tsaya kana kallon su, ba kamar a ce kana sama kana hango su ba. Idan kana sama zaka ga komai, ke yasa idan kana jirgi sai ka gombe gaba ɗayan ta a lokaci ɗaya, duk girman gombe zaka ganta a lokaci guda. To ka zama az-zahirun gombe kenan, shine wanda yake fawqa kulli shay'in, yana saman komai. Saboda wannan saman da muke gani sama ta daya tsakanin mu da ita tafiyar shekara 500 ne, kisa ba wanda ya taba zuwa kusan inda take. Duk gudun da kumbo yake yi, wanda zai iya tafiya daga nan zuwa Lagos a cikin minti 5, yanda kasan bindiga haka yake tafiya, dan shi ma harba shi ake tashi kuma da mutane a ciki, yan sababi kenan. Bace ni dai wannan shiga wannan abu ba. Idan ka taba zuwa wurin da ake tada kumbo a Florida ko a California ko a Texas, mutum zai sha mamaki kaga abun kafin yanda ake tsakanin ku ma da shi akwai nisa, saboda kai zuwa kusa da inda zai tashi ba, ka ji yanda yake girgiza kaman kasa ne za ta tashi, kaga an harba shi ya tashi sama, kuma akwai mutane a ciki za su je bincike sararin samaniya. Wannan sune shugabannin yan sa ido. To zaka ga sai a ce maka ya tafiyan wata kaza, wannan gudun da yake ba, daga nan zuwa Lagos a jirgi awa 1 da minti 30 ne, daga Gombe direct flight in ba an sauka Abuja ba. To amma shi daga nan zuwa Lagos zai iya zuwa cikin minti 5 ta tsabin gudun da yake da shi. To amma zai tashi yayi watanni kafin ya je inda aka tura su. To duk da haka fa ba za su taba zuwa inda sky din ne yake ba, suka ce ba ma wanda zai kai wurin, dan zafin rana ma zai kona, dan rana ba a zuwa kusa da ita, duniyar rana ta duk waɗannan duniyoyi suna cikin wannan ma baina huma da Allah yake faɗa din nan, baina sama'i wal ardi, duk anan waɗannan abubuwa suke. To daga wannan sama kuma akwai sama ta biyu, ita ba ma ganinta, ita ma tafiyar shekara 500 ne tsakanin su, daga nan har zuwa sama ta 7. To in aka je sama ta 7 shine ƙarshen inda halittu suke, daga nan an gama. To akwai kuma saman sama karshe shine za a samu ruwa, wani irin teku ya fi tekun duniya, to saman wannan ruwan kuma a nan al'arshi Ubangiji yake. Shi yasa faɗa cikin suratul Hud yace wa kana arshuhu 'alal ma'i, al'arshin Allah yana sama ruwa, to Ubangiji kuma yana kan al'arshi, Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa, ce ne faɗa sau bakwai cikin Qur'ani, istawa 'alal arshi. To a inda Allah yake shi kage komai yana ƙasa da shi kenan, in dai abu halittan Allah ne ƙasa da Allah yake shine az-zahir. Shi yasa ce falasa fawqaka shay'un, ba abin da ke sama da kai subhanahu wa ta'ala. Sai ce al-ba'iru, sai ce falaysa dunaka shay'un, Allah kai ne al-ba'iru, babu wani abu da yake koye maka, dan kai ne koyayye, koyayyen da ba abin da yake koya mishi, duk wani abu da ya koya to Allah yana gani shi. Shi yasa dabban da ke cikin karkashin kasa, kwaro ne ko menene ko duk abin da ke cikin ƙasa kamar tana, kaga rayuwarta mai ta ƙasa take, to Allah yana ganin su, wanda kai in ba ka tona ba za ka iya gani ba. To shi Allah shine al-batil, yana ganin su, ya san abin da suke, kuma yana jin maganar su. Annabi Sulaiman alaihi salam suka fito za su tafi roƙon ruwa, shine tawagan shi, aka kawo mishi ƙaran akwai ƙarancin ruwan sama, ya kamata a je ayi sallar roƙon ruwa. An fito ana tafiya filin Idi, za a je roƙon ruwa. Annabi Sulaiman ya ce a koma gida, an fasa roƙon ruwa. Ah, ya annabin Allah, ana cikin matsala, ga fari, ga shuka suna bushewa, ga rafuka da koguna suna ta kafewa ba ruwa, kuma ka ce a koma. Ya ce Allah ya shayar da ku da addu'an ɗaya daga cikin halittun shi. Ashe ana tafiya Annabi Sulaiman sai ga tururuwa, su ma suna cikin rashin ruwa, sun fito suna addu'a roƙon ruwa. Yace tururuwan ta juya haka, yanda take tafiya haka, sai ta yi haka ta kife, ta daga kafofinta sama, suna roƙon Allah, suna ya Allah ka shayar da mu ruwa, amfanin gona suna bushewa ko gona sun kafe, da rafuka da kaza rijiya ba ruwa, mu ma cikin wurin mun nan babu ruwa, Allah ka shayar da bayinka ruwa. Annabi Sulaiman ya ce Allah ya karbi addu'an tururuwa, kowa ya koma gida, daga nan kuma aka dinga samun ruwa. To kaga halittan Allah ne shi Annabi Sulaiman din, amma gashi ya Allah ya bashi daman jin maganar wata dabba daga cikin dabbobi. To ina ga wanda ya halicci dabbobin kuma? Shi yasa Annabi alaihi salatu wassalam shi da kanshi Allah ya bashi daman jin maganar dabbobi a wasu lokuta, da wasu halittu, daga ciki ya ji maganar dutse da na faɗa da su. Kullun sami sallama, assalamu alayka ya rasulullah, a dawo lafiya. Ga kuma kututturen dabino da ke cikin masallacin Annabi alaihi salatu wassalam, Annabi yana hawa kanshi ya hudu ban juma'a, ko in zai nasiha ko wa'azi sai ya hau kai, saboda kowa ya hango shi. Sai wata mata ta zo ta ce bai kamata Annabi na hawa kan kututturen dabino ba, zan je na samu kafinta in biya ya gina masa minbari. Shikenan ta je ta biya, aka gina minbari, aka kawo aka aji. Annabi da ya zo ran juma'a sai hau kan minbari, ya ke hau kan kututturen dabino, kawai sai fara kuka, yana kuka har sai da wasu sahabbai suka ji irin nishi da yaro yake in zai tsaye da kuka din nan, sun ga Annabi ya sauko akan minbari, ya ji ya dafa kututturen dabinon yana ba shakuri. Suka ce sai muka ji yana wani irin nishi da wani irin me ake ce mishi ne idan yaro zai daina kuka din nan, shesheka, shukran arama, yana shesheka. Sahabbai da yawa sun ji wannan abu. To sannan akwai wani watar Annabi na tsaye, sai ga wani raƙumi a guje ya iyo kan Annabi, ya taho da gudu, sai ka ɗauka ma zai kawo masa hari ne, yana zuwa ya tsaye a gaban Annabi yana ta nishi, Annabi yana shafa shi. Aka ga sun jima suna tattaunawa, kowa na mamaki, ashe ya kawo ƙara ne mai shi yana azabtar da shi. Annabi ya sa aka kira shi, ce raƙuminka ne ya kawo ƙaranka, kana masa kaza, baka ba shi abinci, ba ruwa isheshe, ga aiki, ga kaza, ba mutunci, ga duka, ka ji tsoron Allah akan wannan raƙumi, ba dole tsorita ba shi ma, ko ba haka ba? To kaga wannan annabawan Allah da yawa Allah ba su daman sun ji maganar dabbobi, ina ga Allah ya halicci dabbobin kuma, an gane ko? Shine al-batin, sai ce falaysa dunaka shay'un, ba abin da yake kuya maka. Sannan daga cikin fassaran albatin da wasu malami suka fassara shi da boyayye, wasu malami sun fassara shi da makusanci, yana kusa da kai fiye da komai. Shi yasa wata ran sahabbai suna tafiya da Annabi alaihi salatu wassalam akan dawakai, sai suke kabbara Allahu akbar, idan za a ji yaki ko wani abu ko ana dawowa, sai Annabi yake cewa da su, innakum la tad'una asamman wala ghaiban, lalle ko din nan fa wanda kuke kira ba wai kurma bane ko wanda baya nan, wanda kuke kira yana kusa da ku fiye da wuyan raƙumin nan da kuke kai, ko fiye da wuyan dabban nan da kake kai. Idan mutum yana kan doki, ai yana kusa da wuyan doki, shi yasa ma yake jallin zame shi, yace to Allah na kusa da kai fiye da wuyan irin wannan dabban da kake kai, ba sai kun daga murya kuna ihu ba, a kira Allah ƙasa ƙasa. To shine albatin, makusanci wanda yafi kusa da kowa. To duka wannan fasara guda biyu yana shiga. Allah shine albatin boyayye, wanda ba abin da ke koya mishi, shine makusanci wanda yana kusa da halittun shi fiye da kowa, wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah shine masani dangane da dukkan komai, bi ma'ana Allah ya san komai, ya san duk abin da ke faruwa a cikin sammai, ya san duk abin da ke faruwa kuma a cikin ƙasai. Sai Allah ya ce
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
malan ya karanta ayan tana da tsayi, muna ga zamu tsaye a nan sai Allah ya kai mu gobe. Abinda muka karanta na dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ya mana afuwa. Akwai sa sanarwa da muke da shi daga wurin yan kwamiti na wannan tafsiri, kamar yadda kuka sani suna da kwamiti na da suke waɗansu abubuwa azumi, daga ciki akwai zuwa gidan yari, akwai zuwa asibiti, daga ciki akwai taimakawa marayu ko mabukata. To lallai sun bude neman taimako tunda kwanakin azumin ya fara tafiya, suna neman taimako ga duk wanda Allah ya horewa da kudi ko kuma da kayayyakin da ake kaiwa. Ina ji haka ne ko komanda? Yawa, ko kudi ko kayan sawa masu kyau ko abinci ko duk abin da ya sawwaka. Ainihin ga account number na wannan neman taimako ga wanda Allah ya horewa, a bankin Unity Bank ne, AY mai ne wannan, okay, AY Arabi, Abubakar ya yi Arabi shi ne suka rubuta AY Arabi. Bankin Unity Bank 0052120730 sifili biyar biyu ɗaya biyu sifili bakwai uku sifili. Wannan shine account number da suke neman taimako ga duwanda Allah ya horewa, musamman wannan wata ne na taimaka mabukata. Duwanda Allah ya horewa duk abin da kake da shi, in zaka iya bada 1000 dan Allah karki bada naira 100, in zaka iya bada 5000 karka bada 500, a taimaka da duk abin da Allah ya hore su da suke wannan aiki, su ma kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala, sannan suna karɓan cash, suna karɓan transfer duk wanda aka samu. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'ala la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka. Allahumma atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.